Jakadar Richard Mills yace an tabbatar da samar da ingantaccen tsare-tsare don ganin taimakon da hukumar USAID ke bayarwa ya kai ga waɗanda ake so. Mills yace an ayyana Boko Haram a matsayin ƙungiyar ta'addanci ta ƙasashen waje tun a shekarar 2013. Saboda haka zai wuya hukumar USAID ta yi wata alaƙa da su.
There's no friend of Nigeria that has been stronger in its condemnation of the violence of Boko Haram and Boko Haram's contempt for human life than the United States.
Anan news yana cewa babu wani abokin Najeriya da yasa Amurka ƙarfi wajen yin Allah wadai da ta'addancin Boko Haram. News ya ce babu wata shaida da ta nuna cewa hakan yana faruwa, kuma tabbas da a ce sun taba samun shaidar da aka gabatarwa Amurka cewa ana karkatar da kudaden hukumar zuwa Boko Haram nan take za su yi bincike tare da abokansu na Najeriya, inji Jakada Mills. To sai dai duk da wannan tabbaci da Jakada Mills ya bada, majalisar wakilai ta kafa wani kwamiti mai ƙarfi da zai bincike kan wannan batun, kamar yadda ɗan majalisar wakilai daga Yamal Tudeba ta jihar Gombe Inuwa Garba ya shaida mani.
Da ƙungiyoyi irin NGO da suke ƙasar nan da abubuwan da suke gudanarwa, wanda abun shi kansa abun a yi tambaya ne domin irin biliyoyin da yake shigowa ƙasar nan daga 2022 zuwa 2024, wannan ƙungiya ta USAID ta shigo da kuɗi sama da naira biliyan 2 na dala da miliyan 700 Najeriya. Amma halin da ake ciki a yanzu a wasu guraren da aka ce an shigo da kuɗin da taimaka mutane na gindin bishiya suna gudun hijira, wasu suna zaune a matsayin an kashe mazajensu, yara suna tare a matsayin marayu an kashe iyayensu, wasu suna zaune da nake miki magana na wasu basu kariya ba, ba abinci, ba gurin kwana, ba makaranta, ba ruwan sha, ba hanya, ba hope. Don haka wannan za mu bi kamar yadda na kawo kuduri, kuma mu ga ina aka kwana. Na fito daga bangaren da ta sha wahala akan harkar rashin tsaro, musamman harkar Boko Haram wadda ta yi kaca-kaca da arewa maso gabacin Najeriya. Yanzu ta canja salo, ta koma arewa ta yamma. Gashi da yanzu abinda ake magana ke kin sani, kowa ya sani cewa idan ka tafi Sokoto, Katsina, Zamfara, Kebbi, Kaduna da wasu ɓangarori da suka shafi arewa ta tsakiya da Niger, babu magana zaman lafiya kam, sai dai Kale. Abin ya canja salo. Duk ƙasar da bata da tsaro to bata da tattalin arziki, bata da ingantaccen ilimi, bata da ingantaccen aka noma. So da zaran wannan abubuwa ba sa nan, to dukkan wata masifa Allah sauke ana tare da ita.
Jakada Richard Mills ya ce burin ƙasar Amurka shine ƙarfafa dangantaka tsakaninta da ƙasar Najeriya a fannoni daban-daban na rayuwa domin ganin an samu ci gaba mai ɗorewa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.